wasu daga cikin al'umar da rikicin bayan zaben shekarar 2011 shafa a jihar Kaduna kenan ke barazanar bujirewa zabubbukan da ke tafe matakar dai ba a biya su diyar irin asarar da suka yi ba Alhaji Abubakar Sadiq Dahiru ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kira mani ma labaru a jihar Kaduna domin nuna wannan damuwa tasu.
To makasudin wannan taro namu shine mu koka wa gwamnatin tarayya kasancewar jihar Kaduna tana da al'umomi daban-daban ga kuma bambance-bambancen dake tsakani. To wannan rikici na 2011 bisa zabe da ya haifar da wayannan rashin dukiyoyi da gidaje da rayuka. To mun samu bayani bayan da aka kafa kwamiti na shugaban kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya sanya kwamiti akan su bi su quantify bima'ana su tantance abubuwan da aka yi asara to wanda kafancan da kuma sauran wurare zone 3 muna daga ciki to shi yasa muka hada kai da wayanda abin ya shafa a sauran sassa na jihar Kaduna kasancewan sauran jihohi kusan tara sun amfana daga wannan diyan da aka ce za a tallafa to mu mun ji shiru kasancewan wannan zabe a dalilin sa ne haka ya faru shine muke kokawa gwamnati ga wani zaben yazo kuma iyalan mu suna cikin wani hali shine muke roƙon gwamnati ta yi wani abu a duniya mu da irin tausayawa mu mai mana domin mun sikin audience tare da sakataren gwamnatin tarayya a farkon shekarar da ta gabata yace mana an samu matsala ne da jihar Kaduna da jihar Gombe da sauran jihohin da basu bada kiman abin da ya kamata wanda an ce quantity surveillance ya kamata su yi wannan to sai mana alƙawarin da an signing budget za a release mana to shine mun ji shiruri har yanzu kuma an signing budget gashi an shiga wata shekara shi yasa muka sake dawowa don mu sake kokawa ba mu makara ba
Alhaji Sani Uba shine sakataren sarkin Hausawan Zankuwa kuma yana cikin waɗanda rikicin zaben shekarar 2011 ya shafa
mu wakilai ne na jama'a kuma in za a yi zabe na gaskiya wallahi qur'an za sun isa su sa mutun ya ci zabe sun isa kuma su sa mutun ya fadi inda za a yi zabe na gaskiya to saboda haka mu ban ga dalilin da zai sa a ce mu an mai da Musa ne yan ware ba a ce muna da mataimakin shugaban kasa dan jihar Kaduna ne wayannan compensation da aka ce an bayar za a bayar an ba sauran jihohi mu ba bamu ba mai dalili mu kuma duk Najeriya ba inda aka yi banna da aka kashe mutane da duka irin jihar Kaduna a jihar Kaduna ma a kudancin Kaduna a kudancin Kaduna kuma a Zango ta local gamma kaman Zankuwa Matsirga Ungwan Rimi Gidan Maga yawanci gashi nan duk barbaza muke to ya kamata a dubi Allah shi dallatun zazzau mutun ne mai tausayi to ya taimaka mana shi akitan na muje sambo ya taimaka mana ya ce zai kawo kura'a miliyan 2 a jihar Kaduna to ya gyara tukunna kafin kawo miliyan 2
To sai da fa daraktan yaɗa labarin gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad Abdullahi Mai Yaki ya ce ba abin da za su gaya waɗannan al'umma illa su ba su haƙuri saboda ba abin da za a yi da zai maye gurbin rayukan da aka rasa yana mai cewa abin da ya faru mujarrabi ne daga Allah
dole ne mutane su yi haƙuri dole ne mutane su ɗauka wannan a matsayin wato ƙaddara wanda Allah yake dora wa bawansa a matsayin jarabawa in kai kana batun maganan muhalli wanda ya rasa ranshi shi me zai ce saboda haka muna kira ga al'umma muna ƙara bada haƙuri muna ƙara roƙo cewa a ci gaba da haƙuri da juna a ci gaba da ɗaukan wannan a matsayin wani jarabawa babu wani da zai iya biyan ka kwatankwacin abin da ka rasa idan an biya ka na dukiya babu wani da ya isa ya biya ka rai na wani dan uwa naka da karasa saboda haka jama'a dau wannan a matsayin kaddara kuma a dauke shi a matsayin jarabawa da Allah subhanahu wataala ya kawo mu ci gaba da aiwatar da ci gaba da rayuwar mu kamar inna aka saba
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya